بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الله دي أكو غوتن صفر هجر من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda kuma ya dace da ranar 20 ga watan September shekara miladiya ta 2020 wannan shine majalisi na 90 insha Allah daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Alfiyatul Iraqi ta al-Imam al-Hafiz Zainuddin Abu al-Fadl Abdurrahim ibn al-Husayn al-Iraqi Allah ubangiji ya gafarta masa Imam al-Iraqi wanda ya rasu a shekara ta 1806 yana cewa tawarikhur ruwati wal wafiyat tawarikhur ruwati wal wafiyat yace wa wada'u at-tarikha lamma kadhaba zawuhu hatta bana lamma husiba fastakmala an-nabiyyu was-siddiqu kadha ali وكذا الفاروق ثلاثة الأعوام والستين وفي ربيع قد قضى يقينا سنة إحدى عشرة وقبض عام ثلاث عشرة تالي الرضا ولثلاث بعد عشرين عمر وخمسة بعد ثلاثين غدر عاد بعثمان كذاك بعلي بالأربعين ذو الشقاء الأرزل وطلحة مع الزبير جمعا سنة ست وثلاثين معا وعام خمسة وخمسين قدا سعد وقبله سعيد فمضى سنة إحدى بعد خمسين وفي عام اثنتين وثلاثين تفي قد ابن عوف والأمين سبق عام ثمان عشرة محققة وعاش حسان كذا حكيم عشرين بعد مئة تقوم ستون في الإسلام ثم حضرت ستة أربع سنة أربع إن وخمسين خلت لاشنا ندي تقبل تفيا برمو داك تاكد الناس ما بلامو يا تتونا وأن نبيتوشي هكذا يا ونسوا ما لن يتي تاريخ الرواتي تاريخ ما سري ويا والوفيات دمتشمتشي wannan shine nau'i na 60 daidai a cikin anwa'ul ulumi anwa'ul ulumil hadith wanda ke cikin littafin Ibn Salahi dukkanin malamai da suka yi rubutu akan Musalahul Hadith suka biyo bayan shi zaka ga suna yawaita maganganu akan wannan su tun daga littafin Ma'rifatul Ulumil Hadith taqrib na ainihin Nawawi al-Minhalur Rawi اختصار علوم الحديث هرزوا كان تدريب الراوي توضيح الأفكار سورانس أبند سكيني في شيني بطو أكن تاريه متوى حيهوى دا متوى ما لمي ما سري وايا واند أكي أمباند شوزن تنتن شسن يوشواني يغمد واني يوشاني وكما بيغمد شيبا واند ينا وكما إزوا أسلا أبند يفارو أتاريه مسلنشي ko kuma abinda ya faru a zamanin wato a tarihin musulunci a zamanin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wanda shine farkon wanda ya fara amfani da lissafin hijira kowace al'umma tana da hanyar lissafin ta al'umma musulunci ta yi ijma'i a zamanin sahabbai suka sanya wa kansu suka tsara ma ainihin musulunci lissafi da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan ya tabbata cewa Umar shine farkon wanda ya fara kawo wannan tsari kamar yadda ya tabbata a cikin ainihin Sahih Bukhari a cikin Kitabu Manaqibul Ansar da yake cewa kamar yadda Sal dan Sa'd yake cewa ma addu min mab'athin nabiy sallallahu alaihi wasallama wala min wafatihi ma addu illa min maqdamihil madina, abai bas lissafi da watan ayyuko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, basi kuma lissafi da watan mutuwarsa, basi suka lissafi da hijirarsa. Da yasa suka zabi hijira? Saboda lokacin haihuwar shi akwai maganganu daban-daban na sabani game da shi, akwai maganganu na sabani game da haihuwar. Sannan lokacin mutuwa kuma duk da babu sabani akai kaman yadda ake da shi akan wancan, duk da shi ma zamu ji wani zantuttuka da suka kama da sabanin, amma shi kuma zai dinga tunawa mutane bakin cikin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ba a lissafi da shi, duk da yake an samu wani sarki a wannan zamanin, shine Muammar Qaddafi, wanda shi kuma ya canzawa kasar shi lissafi zuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan wani abu ne daban can wanda ba shine musulmai suke akai ba. Dan lokacin mutuwar shi lokaci ne wanda yake da matsala ta wannan fuskar, duk sanda aka ambata za a tunawa musulmi bakin cikin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai sahabbai suka ga bai dace ba ayi haka din. Ibn Jaririn ya fitar da labarin a cikin littafin sa na tarihi, Tarikhul Tabari, ya zo da cewa Sayyidina Umar ne yake aikawa da sakonni zuwa ga gwamnonin shi, sai Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta mishi sako cewa innahu ya'tina minka kutubun laysa fiha tarikhun fa'arikh, muna ganin sakonni daga gare ka babu, sai kawai ka ce Ramadana ayi kaza lokacin Ramadana, ko kuma ka rubuta wannan wasika watan Ramadana, to Ramadana na wata shekara misali, muna so ka tsara mana yadda za a yi. Da wannan labari ya ishe Sayyidina Umar, sai ya tara manyan mutane cikin Muhajirin wal Ansar, ya nemi shawarar su kamar da yake cikin Sahih Bukhari, dinnan yake cikin Tarikhul Kabir na Bukhari, ya nemi shawarar su, kuma shawara ta tabbata a haka, kamar yadda Ibn Hajarin ya tattauna akan wannan cikin Fathul Bari cikin Mujalladi na 7, kuma shine ma ya magana akan wato waccan qabiya ta ne yasa aka zabi tarihin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda kasancewa ta ita ce kamar Al-Faisal, abinda ya raba tsakanin lokacin da musulmi ba su da karfi da lokacin da suka samu gwamnati, da kuma ita babu wani iskali akan ta. To wannan fanni na tarihi, na sanin tarihin rasuwa da haihuwa da sauransu wanda ya shafi mazajen hadisi, abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske, wanda bai yiwuwa wani mutum da yake harka ilimi a kowane fanni ne yace ya ainihin wato wofantu daga sanin tarihin abinda ake ciki a wannan fannin. Me ina aka kwana, ina aka tashi, ina ne ake, ina za a je, ina aka fito, babu wani ilimi wanda babu tarihi a cikin sa, kowanne irin ilimi ne, don za a bayyana akan me aka yi jiya, me aka yi yau, me aka yi shekaran jiya, me ake tunanin zai faru gobe, duba zuwa ga abin da ya faru jiya da yau da mubarrirat da sauran asbabu. Wannan shine tarihi, kokarin fahimtar jiya da yau da kuma kokarin tsara gobe. Babu wani ilimi da tsare ci daga wannan. Yana da muhimmanci kwarai bincike akan masu riwaya, da sanin halayensu, da sanin yaushe suka zo gari kaza, da sanin aqidinsu, suwaye malamansu, suwaye dalibansu, yaushe aka haife su, yaushe suka mutu, waye san su, waye bai san su ba, duk wannan yana da alaka da yadda za a iya tantance waye za a karbi ta riwaya, sawaye ba za a karba ba. To shine sai yake cewa wa waga utariha, su malaman hadisi sun sa wato sanin tarihi, lamma kadzaba, yayin da masu ƙarya zawuhu, ma'abota ƙarya suka yi ƙarya, yayin da mutane suka fara yin ƙarya su ce sun gamu da wani, alhalin ba su gamu da shi ba, sun yi karatu a gun wani, alhalin ba su yi karatu a gun shi ba, sun shiga gari kaza, alhalin ba su shiga ba, hatta bana har aka tona musu asiri, a sanadiyar haka aka tona musu asiri, lamma husiba, yayin da aka lissafa, in an lissafa sai asiri ya tono. Akwai misali da dama da za a iya samu na irin wannan, yadda aka tona asirin makaryata ta hanyar tarihi, kamar yadda ya zo cewa yana cikin littafin Al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim, da kuma littafin Al-Hakim Al-Madkhal ila Kitab Al-Iqlil, da kuma Al-Khatib ya ruwaito shi ma a cikin Jami' ɗinsa cewa Isma'il Ibn Ayyash, Allah ya gafarta mishi, ya tambayi wani mutumin shine Umar ibn Musa al-Himsi, kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ambata, wannan mutumin ya tambaye shi, yana mishi jarabawa, ya ce mishi Ismail ya tambaye shi yace ayya sanatin katabta an Khalid ibn Ma'ada, wace shekara ce kai riwaya a gun Khalid dan Ma'ada? Sai yace shekara ta 113. Sai Ismail yace mishi anta taz'umu annaka samita min Khalid ba'da mautihi bi sab'i sinin, kana cewa kenan ka ji karatu a gun sa bayan mutuwarsa da shekara 7, kai ka ce shekara ta 113, shi kuma ya rasu shekara ta 106, kaga shekara 7 kenan bayan mutuwarsa. Irin wannan haka yazo a labarin, daga nan sai asirin shi ya tono. Wannan duk da yake ɗaya ne daga cikin zantuka game da batu akan yaushe Khalid ibn Ma'adan ya rasu, wanda ba shine asalin mahallin tattaunawa ba. Haka yazo a cikin muqaddima ta al-Imamu Muslim, cikin sayyid Muslim muqaddimar sa ya ba da labari cewa al-Mu'alla ibn Urfan ya ce حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بالسفينة وابن مسعود يازو وزن سلوكة السفين سي أبو نعيم يمذي تمشي أتراه بوئث بعد الموت كان قنع أنت شيش نبايا يموت دوما ابن مسعود إجماعا يموت شكات شكات تلاتم دهو لني كافن شكرا بيو دفعل وانا رجمة السفينة هذا بضاء كربوانا زنشنبا. Haka akwai mutum Abul Muzaffar At-Tabari Ash-Shaybani da ya ba da labarin jin karatun Ibn Uyayna daga Amr dan Dinar, yace shekara ta 130 sai asirin shi ya tono. Aka ce a ba haka bane, saboda ai a lokacin ya riga ya rasu, domin mafi girman magana shine Amr dan Dinar, ko dai ya zama ya rasu shekara ta 129 ko kuma da 20 ma da shi, da kamar yadda yake cikin littafin Tahdhibul Kamal na Al-Hafidh Al-Mizzi. To haka Hafsu dan Ghiyath Al-Qadi yake fadan magana shi mashuhuriya da ke cikin bin littafin Al-Khatib Al-Kifaya fi ilmi riwaya, yake cewa idza tahamtum ash-shaykha fahasibuhu bis-sinnayn, idan kuka tuhumci wani malami to kuma shi jarabawa da bis-sinnayn, haka ake karanta wannan wajen, da shekarun guda biyu, wato shekaran shi da shekaran da yace yayi karatu a gunwa ne. Da haka da wannan ake gane inqita'i da sauransu da abubuwa ire-iren waɗannan. To malamai suna isti'nasi da wasu maganganu a cikin watan mutun na hadisai, wanda suke nuni zuwa ga muhimmantar da amfani da tarihi, da kuma cewa wannan shine madogara, shine asali game da wannan, ba bid'a bace kamar yadda wasu suke tunani, su amfani da irin wannan maganganu don cewa ai gashi ma an kirkiro wani abu wanda babu shi. Yana da madogararsa, akwai hadisai da dama da suka nuna itibari da tarihi, kamar misali mu dauka hadisin awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa, wanda ya cikin Bukhari da Muslim, kitab wadul wahyi a cikin Bukhari, hadisin Aisha, kaga tana magana akan tarihin faruwar abu, tace awwalu ma budi'a. Haka batu akan awwalu ma nuzila min al-Qur'an, shi ma zai zama hujja, kamar yadda kuma annabi ya faɗa game da ranar litini, yake cewa zaka yawmun wulidtu fihi, kamar yadda yake cikin hadisin Muslim da aka tambaye shi misa yake azumi. Haka kuma irin fadin ainihin wato Jabiru da yake cewa kana akhiral amrayni minan nabi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin naru, kamar yadda yake cikin sunan ta Imamu Abu Dawud, cewa umarni na biyu na karki daga cikin umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine barin alola. Duk da kana hadisi akuma ganu da yawa akan menene ma'anarsa. Haka nan kamar magana Aisha da take faɗa game da abin nan, fat take cewa annahu sallallahu alaihi wasallam kana qabla fathi makkah idza lam yunzil lam yaktasil thumma ghtasala ba'du wa amara bihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kafin fathu makka idan ya sadu da matarsa, idan bai yi maniyi ba bai yin wanka, daga baya kuma sai zo yana yin wanka ko bai yi maniyi ba, kuma yayi umarni da ai wanka. Wannan hadisi al-Imam Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin sahih dinsa, da duk da yake akwai magana akan isnadinsa saboda al-Husayn Ibn Imran al-Juhani, wanda Imam Bukhari yayi magana akan shi sai dai hadisin yana da yana da shaida ta hanyar hadisin Ubay dan Ka'ab wanda yake cewa kad kana rukhsatan rakhasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badil islami thumma amara bil ittisali ba'du wannan yana cikin sunan ta al-Imam Abu Dawud da isnadi wanda yake mai kyau haka al-Imam At-Tirmidhi ma fitar da shi a cikin abin nan din sa al-Jami' din sa haka haka irin kamar cewa da tayi ra'aituhu qabla an yamuta bi'ami haka din ire-iren su da kuma irin hadisin naha an duhumul humur al-ahliya yawm khaybar da ire-iren su suna nan da yawa hadisi waɗanda aka yi kaidi da ainihin wato zamani dan haka al-Bulqini Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi na Mustalahul Hadith shine Mahasinul Istilah shi da yazo ma sai da nau'i na musamman yace an-nau'u as-sab'una at-tarikhul muta'alliqu bil mutun malamai da masana suna ganin daraja da sanin mutuncin mutumin da ya san tarihi malamin da ya san tarihi wannan yana nuna kaifin ilimin sa da kaifin yanayin yadda ya san abin da yake kuma ana girmama shi ana gane yadda ilimin shi yake da asali kalle irin su Khatibul Baghdadi irin su Ibn Asakir irin su al-Imam Tabari irin su Ibn Hibban irin su al-Imam Bukhari irin su Muslim irin su Ibn Kathir irin su Ibn Tagri Bardi irin su al-Imam Adh-Dhahabi al-Mizzi Ibn Hajar al-Asqalani al-Imam Suyuti al-Imam As-Sakhawi da shi mashahur littafin shi al-I'lan bit-Tawbih liman zamma tarikh ya kamata kowa ya karanta wannan littafin ya san me yake ciki duk waɗannan malaman da ire-iren su za gan su mulimun da sanin tarihin musulunci da tarihin mazaje akwai wata kisa mai ban sha'awa da aka ruwaitowa tana cikin Al-Wafi bil Wafiyat na Khalil ibn Aibak As-Safadi da yake bada labari cewa wata rana akwai wani sarki da ake cewa Sanjar Ad-Darawardi Sanjar sarki ne kuma malami shi wannan ya mashi tarjuma Khalil ya mashi tarjuma a cikin Al-Wafi sorry abin nan mai Al-Wafi bil Wafiyat shine Ibn Imad al-Hanbali ba Khalil ba afwan ya mashi tarjuma a ciki ya rusu ne shi wannan gwamna a shekara ta 1699 aka ce wata rana ya tambayi al-Hafiz ad-Dimyati yana zauna a gaban sa jiba da irin daraja al-Imam ad-Dimyati Allah ya gafarta mishi to sai ya samu wani yanayi suna zaune sai ya tambaye shi ce al-gafarta malam yace Imam al-Bukhari ya rusu sai ya ce falam yattafiq lahu sai bai iya tunawa ba Allah bai bashi damar tunawa a lokacin ba wai bai sani bane na iya tuna sanda muke makaranta muna dalibai akwai wani malami da ya koya mana wata dabara ta yadda ake rike date na mutuwan malamai da sauransu da lambobin mota muke amfani da lambar mota duk mota da kaga lambar ta ba mota sa da lamba wanda take da 3 digits ba da zaran ka ga lambar mota sai ka rike lambar mota idan ka rike lambar mota sai ainihin wato sai kai kokarin ka tuna to wani malami ne ka sani ya mutu daidai wannan shekara misali da ka ga lambar mota 111 ko 123 ko 537 ko 565 da ire-iren su sai kai kokari in ka musamman in ka san mota kana ganin ta kullun ko mota kace ko mota wani ko ta wuce kai kokari kai relating din wannan 3 digits din da digits din shekaran mutuwa wani malami in baka sani ba sai ka je ka duba da ka je ka duba zaka ga malamai da suka mutu a wannan shekara sai ka ce okay to motar wane kenan sai ka ka rike su da yawa haka muka iya rike waɗansu shekaru sannan kuma yau da gobe yawan karantawa kana ji ana fada an ce wane ya mutu shekara ta kaza sai ka ji kawai ya zama part of your being ka rike kawai yanzu misali wannan da aka ambata a nan shekarar mutuwar Imam al-Bukhari 256 kowa ya sani a yi wannan ko ba wani sabon zance ba ne to amma wannan babban malami kamar yadda yake faruwa da kowane dan adam irin haka sai bai iya tunawa ba a wannan lokacin da aka tambaye shi shine aka ce falam yattafiq lahul mubadaratu listihdariha sai Allah bai bashi gamdakatar ba bai iya tunawa ba ana cikin haka sai wani malami shi ma ya shigo wannan fada shine Ibn Sayyidin Nasir ya amuri wanda shi ma babban malamin tarihi ne sai aka sake ta aka ce alaga ta mallan kai me zaka ce Yoshe Bukhari ya ambata Yoshe Bukhari Yoshe Bukhari ya rasu sai kawai ya fada musu ya ce shekara 256 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan dinnin sallah karama kamar yadda ya tabbata a tarihi shikenan wannan sai ya bashi daraja da daukaka a gun wannan malam ya zama ya ainihin girmama shi ya ga darajar shi a gun wannan sarki ya girmama shi saboda shi ya faɗa abin da wancan bai iya faɗi ba to wancan din ma ba girman shi ya zube bane Allah ne yake gwada mutane iyakansu dan ka san koda kaga wani malami yayi wani kuskure ko ya ambata ba daidai ba ba akan shi farau ba a matsayin shi na malami wannan kuma Allah yana nuna mana ne yadda yake da tsarin sa da hikimar sa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wannan dai wata tarifa ce kawai Allah ya gafarta musu ga baki ɗayan su al-imamu al-Ghazali Allah ya gafarta mishi shine ya kawo maganganu a cikin littafin sa Ihya Ulumuddin wanda yake kokarin ya nuna cewa tarihi ba wani ilimi ne mai daraja ba da sauran su amma malamai suna ba shi uzuri kuma suna ganin cewa wannan magana ba karɓaɓɓiya bace ya har yake cewa ma idan mutum ya da littafin tarihi zai iya sai da su yayi zakkafin da kai dan ba wani abu ne mai muhimmanci ba ba komai kawai kamar yadda zaka ji ana fada a cewa karanta ka kowa wanda ya karanta ka ya karanta banza wanda ya baka ya babbanza wani zance dai irin haka to Allah dai shi kyauta to amma da haka ya kamata mu san wata magana cewa malamai suna cewa fa ba wanda ya kididdige gaba ɗaya wafiyat din wafiyat na dukkan malamai fa ba wanda ya kididdige su an da kididdige iya wanda aka kididdige littafi mafi girma da ake takama da shi a wannan fanni babu kamar littafin al-Imam az-Zahabi shine at-Tarikhul Kabir ko at-Tarikhul Islam wa wafiyatul mashahir wal a'lam na al-Imam az-Zahabi ko shi ma bai kayyade duk abin da ake nema ba akwai wanda suka kubuce daga dama domin wannan kayyade wannan na komai da komai sai dai Allah shi yasa al-Imam Abu Abdullah al-Humaidi mai littafin al-Jam'u bayna sayyin yake fada yana cewa babu wanda ya iya kididdige wannan magana wannan mutuwar kowa da kowa haka mugultai shi ma yake fada yake cewa duk da dai malamin mu al-Imam az-Zahabi aboki mu Imam az-Zahabi babu kamar shi yace amma dai babu wanda ya kididdige komai da komai domin wannan sai dai a littafin Allah shi yasa ake tsayawa akan mafiya muhimmanci da waɗanda aka san su malamai sun yi rubuce-rubuce waɗanda suke suna da yawa akai ana yawan ambaton su a ko ina ana bada labarin su tun daga zamanin farko har zuwa yanzu waɗancan da muka ambata suna daga cikin muhimman littafan da malamai suka rubuta Allah ya gafarta musu gaba kida to sai malam ya ci gaba da cewa fastakmalan nabiyyu was-siddiqu to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sayyidul alamin qurra sayyidul mu'minina wal muslimina Allah ubangiji ya kara mishi daraja da daukaka da salati da sallama da shi da mutanen gidansa da alayensa salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ciki kaza haka nan ma aliyun da kuma sayyidina ali radiyallahu anhu was-siddiq da sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda da kuma aliyu dan uwa kuma sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kadhal faruq da kuma umaru dan khattab al-faruq Allah ya kara masa yadda waɗannan dukkanin su guda biyar din nan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai abubakar da umar da usman da ali Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su wato shi kanshi jagora kenan duka da kuma al-khulafa'ul arba'a ar-rashidun waɗannan mutane duka sun cike a rayuwar su salasatal a'wami was-sittina shekaru 63 kowaye a duniya haka za ka karanta nan da ainihin wato alif da lam a jikin al-a'wam domin larurar waka domin mudaf ne mudaf ilai ya kamata da masalasata a'wam amma sai aka yi salasatal a'wami was-sittina Allah ya sa mu dace akwai dalilai da suka tabbatar da haka a tarihance dangane da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya shekara 63 ne a duniya an samu wannan magana daga Anas dan Malik da Ibn Abbas da Muawiya wanda duka suna cikin Bukhari da Muslim wannan maganganu haka nan daga Aisha kamar yadda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim da kuma Jarir ibn Abdullah al-Bajali kamar yadda yake cikin littafin Al-Isti'ab fi Ma'rifatul Ashab to ko da yake an samu sabanin haka daga wasu cikin sahabbai har da shi kanshi Muawiya har da shi ita kanta Aisha din sannan Sa'id ibn al-Musayyab a cikin tabi'ai da Sha'abi da Mujahid duka wannan ita ce maganar su haka nan Abu Isaaq as-Sabi'i haka abin nan wato al-Imam al-Bukhari kamar da yake cikin littafin shi at-Tarikh al-Kabir da kuma wasu malaman wadanda ba wannan ba haka Ibn Abdul Barri a cikin al-Isti'ab da daukacin malamai haka Ibn Sa'd yake cewa huwa thabitu indana al-Imam al-Hakim Abu Abdullah a cikin wasu maganganun shi yace shi ma haka sai kuma Nawawi da yake cewa kamar da yake cikin littafin Sharh Muslim yake cewa ittafaqal ulama wa ala annahu al-asah malami sun hada kan cewa wannan shi yafi inganci sauran maganganun da aka fada wanda ba haka ba akai ta'awilin su kamar fadin cewa shekarun shi 60 ne a duniya yanda yake cikin sahih Muslim daga Anas bin Malik da kuma arwaito daga diyarsa Fatima radiyallahu anha ko kuma daga Urwatu dan Zubair daga inda kamar da Malik ya fitar da shi da Hakim a cikin Iqlil da wasun su cewa shekaru 60 ne to wannan za a yi tawili a ce sun ambaci mafi yawan ne sun ambaci mafi yawan ko kuma Ibn Abbas da Anas a wata riwaya da ke cikin Sahih Muslim Kitab al-Fadail suka ce 65 to su ma sun yi itibari da cewa wato idan mutum ya wuce shekara 63 to kamar ya kai da 5 din yayi rabin 10 kenan ko kuma maganan Qatada da ke cewa 62 ko da shi ne wanda ke cikin littafin Ibn Abi Khaisama da tarihu Maryata Asakir wannan yana nufin wato ya cika shekarun 62 ya shiga 63 kenan duk dai malamai sun yi ta'awilin su don tabbatar da cewa abin da yake daidai shine 63 din nan wallahu alam to sannan kuma dangane da sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu shi kuma shi ma ya tabbata shekaru 63 ne kamar yadda Anas ya ruwaito da Muawiya wanda yana cikin Sahih Muslim haka Ibn Abi Dunya a cikin Kitabul Khulafa shi ma ya ruwaito wannan magana da kuma haka Mizzi ya fada a cikin Tahdhibul Kamal da Zahabi har ma yake cewa wannan shine zance kadai mai inganci wasu kuma wanda ba waɗannan ba sun ruwaito wata magana daban kamar cewa 65 ne da Ibn Jawzi ya kawo a cikin Talkihi Fuhumi Ahli al-Athar haka nan kuma Ibn Hibbana a cikin Kitabu Thiqat shi kuma ya kawo cewa shekarar Sayyidina Abubakar 62 da wata uku da har ya kumbaci ma kwanaki ina jin in ba na manta ba kwanaki 22 an bata haka Sayyidina Umar dan Khattab shi kuma game da shi ya zo daga maganar Anas da Muawiya wanda ke cikin Sahih Muslim da kuma ita ce magana mafi inganci kamar yadda Mizzi ya tabbatar da shi da wasun su da shi da waninsa sannan dangane da Umar dan Haila yau dangane da Umar shi malam As-Sakhawi ya kawo a cikin sharhin Alfiyah Shifatul Mughis cewa malamin su wato Ibn Hajarin kenan ya yi maganganu akan wannan magana cewa shi abin da ya inganta a wurin sa ga maganar shi kamar yadda ya kawo ta yake cewa Ibn Hajarin yana cewa wa fihi nazar wa huwa wa in sabata fi sahihi min hadithi jaririn an Muawiya anna Umara kutila wa huwa ibn 63 duk da yake ya tabbata a cikin ingantacciyar riwaya wadda ke cikin Bukhari wadda ke cikin Sahih Muslim amin cewa Umar an kashe shi a shekara yana da 63 a duniya yace faqad aradahu ma huwa azharu minhu an samu abin da yafi wannan bayyana ya ci karo da wannan Ibn Hajar yake cewa fara'aitu fi akhbaril basrati na gani a littafin akhbarul basra na Umar ibn Shibba yace haddathana Abu Asim haddathana Hamdala ibn Abi Sufyan sami'tu Salim ibn Abdullah yuhaddithu an ibn Umara qala sami'tu Umara yaqulu qila qabla an yamuta bi amin naji Umar babana yana fadi kafin ya mutu da shekara guda yana cewa ana ibn 57 aw 58 shekara ta 57 ko 58 wa inna ma atani shaybu min qibali akhwali bani al-Mughira abinda yasa ne furfura da wuri na biyu jinin dan uwan mahaifiyata ne bani al-Mughira sai Ibn Hajar yace fa ala hadha yakunu yawma mata ibn 58 aw 59 karkashin haka zai zama ran da ya rasu shekara 58 ko kuma da tara sai ibnu ajar yake cewa hadal isnadu ala shartis sahih wannan isnadi ne mai inganci ko yurajjuhu ala al-awwal za kuma a goyi bayan wannan magana fa yadda waccan ta farko saboda mene yace bi annahu an umara nafsihi saboda wannan magana umar shi da kanshi ne ya fade ta huwa akhbaru bi nafsihi min ghairi ya fi kowa sanin kanshi wa bi annahu an ali baiti kuma mariwayatan daga mutanen gidan shi ne wa alur rajuli atkanu li amrihi min ghairi haka wa ibnu hajar ya ambaci ya fadi wannan magana a cikin tahzibut tahzib sallahu ta'ala alam kuma kalli wannan sai a ce kenan akwai maganganu da yawa game da shekarun Umar har kala daban-daban da aka ambata sun fi kala goma wallahu ta'ala alam wannan dai shine zance mafi inganci da shi binnan ya ambata ibnu hajar ya ambata a cikin tahzibut tahzib a cikin mujalladi na 7 to dangane da sayyidina ali kuma an ruwaito daga ɗansa muhammad ibn al-halafiya da kuma abdullahi dan umar abinnan da muhammad ibn umar waqidi ya ruwaito da a cikin littafin sa tabaqat din sa haka kuma ibn ishaq abubakar ibn ayyash da abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn da wasunsu duka haka suka ambata kamar da yake cikin tarikh al-tabari ibn abd al-barri a cikin al-isti'ab ya karkata zuwa ga wannan magana kuma wannan ita ce magana da aka da ibnu salahi mai ambata a cikin maganarsa ta ma'rifatu ulumul hadisi akwai su zantukan wadanda ba wadannan ba ma su mu tsawaita game da su ɗan uwa dalibai za su yi koma littafin fatuhul mughith ya tattauna duka akan wadannan masaloli a takeice kuma da fawaidu sosai wanda ba zai iya koma littafin ba manta ba zai iya gani ana sai ya ce wa fi rabi'in qad qada yaqina to sai maganan wafayat wato rasuwa din wafi rabi'in dangane da rafazin wafayat ina ta cewa wafayat ko wafiyat yadda yake idan aka ce tuwfiya tutawaffa ana karanta shi ne da tuwfiya a ce an rasar da shi ba a cewa tawaffa daga tuwfiya sai zama alwafiyat kenan alwafiyat to amma lafazin ya shara bakin ta yana cewa wafayat ko alwafiyat na'am to shine mallan yake ci gaba da cewa wa fi rabi'in a cikin rabi'ul awwal a watan rabi'ul awwal wato wannan ita ce bayani kenan akan rasuwa da ta auku ga annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda za ka ga mallan din ya ambata ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na sahabbai wadannan al-khulafa'ul arba'a sannan da wasu kuma daga cikin manyan malamai da zamu ji insha Allah cikin sahabbai da tabi'ai da makamantansu da malamai marubuta da makamantansu rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta auku ne a watan Rabi'ul Awwal kad kaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yaqinan wannan shine abin da ya faru ne yaqini dan ijma'i ne na malamai kamar yadda yake cikin Fathul Bari haka Ibn Hajar ya kawo yake cewa wa kad ajma'u ala annahu mata fi Rabi'il Awwal a cikin mujalladi na 7 kenan wanda kawai ya saba ma wannan ijma'in shine abin da yazo a cikin Musnadul Bazzar kamar yadda malamai suka bada labari cewa Ibn Mas'udin ya hakaito cewa Annabi ya rasu ne a watan abin nan 11 ga watan Ramadan amma wannan magana ce take da rauni kwarai da gaske sanata ihda ashratin a shekara ta 11 sanata ihda ashratin haka za ka karanta shi da dauri akan shinun daya daga cikin lugat na ainihin fadin lafazin shi sannan wannan ijma'i ne cewa wannan shekara ya rasu kamar da yake ijma'i ne cewa ranar litinin ne kuma ijma'i ne cewa an rufe shi a dakin Aisha radiyallahu anha to sai malamai da dama cikin sahabbai kamar ita kanta Aisha da Ibnu Abbas da Anas dan Malik da cikin tabi'ai irin su Abu Salama Ibnu Abdurrahman da Imam Az-Zuhri da Ja'far As-Sadiq da wasunsu Allah ya gafarta musu gabakida haka suka ambaci wannan na cikin sahabbai kamar yadda ɗan uwa dalibai suka sani yana nan a cikin Sahih Bukhari Kitabul Janaiz daga Aisha da kuma daga Anas dan Malik a wani waje cikin Bukhari din da kuma a cikin Sahih Muslim wancan kuma magana ta tabi'ai yana nan a cikin Tabaqat abin nan a cikin Tarikh at-Tabari sai akwai da azance da da nake gani ya kamata mu bibiye shi a nan game da wannan magana domin magana ce mashhuriya amma akwai matsala da malamai suka tattauna akan ta wanda ya kamata dalibai su sani dan ƙarin ilimi dan kuma mutun ya san karkaji magana wata rana wato ka ji ta wani bambarakwai da haka bar na karanta mana ita jama'a daga littafin nan na Fathul Mughif sharhin alfiya ta hadisi ta shi malam Shamsuddin Abul Khair Muhammad ibn Abdurrahman As-Sakhawi wanda yake cikin da tare da biyu Allah ya gafarta mishi gashi daga cikin mujalladi na hudu na wannan littafi daga shafi na 382 a wannan bugu na maktabatu daru daril minhaj yake cewa wal khilafu inma huwa fi dabtihi min ash-shahri bi adadin muayyan ana akwai sabani game da tantance wato a watan Rabiul Awwal din nawa ga wata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu kada zama ibn Ishaq ibn Sa'din wa Sa'id ibn Ufair ibn Hibban ibn Abd al-Barr bi annahu kana lisnatay 10 laylatin khalat minhu wannan malaman su ibn Ishaq da ibn Sa'din da ibn Abd al-Barr suka tabbatar da cewa wato ranar 12 ga watan Rabiul Awwal ne ina jin kuma wannan duk shine abin da muka sani ko wabihi jazama min al-mutaakhirin ibn Salah wa an-Nawawi fi sharh Muslim wa ar-Rawda daga cikin malamai na baya bayan nan kuma Ibn Salah da Imam an-Nawawi a wurare biyu cikin sharh Muslim da kuma ar-Rawda da haka suka fada wa ghayruhuma min al-mutaakhirin tasarifi da kuma wasu littafan na Nawawi wadanda ba wannan ba wa Dhahabi fi al-Ibar haka Imam Dhahabi a cikin al-Ibar fi khabar man ghabar haka wa Sahib al-Jawzi وبه صدر المزي كلامه هكا ابن الجوزي شي ما انغنتا wannan magana haka mizzi a cikin littafin sa abin nan wato tazibul kamal ita ya fara kawo kafin ya kawo su maganganu sai yace wa inda musa ibn uqba ibn shahab wal layth wal khwarizmi annahu fi mustahallihi wadannan malaman su kuma musa ibn uqba suka ce a farkon watan abin nan ne farkon watan abin nan sabiun al-awwal wabihi jazama ibn bazar ibn zabar fil wafayat ibn zabar a cikin littafin shi mai suna tarihu maulid al-ulama wa wafayatihim shi kuma abin da ya faɗa kenan wa an sulaiman at-taymi wa muhammad ibn qais kama sayati anhuma annahu li laylatayn khalata minhu wannan malaman su kuma suka ce a wato biyu ga wata ne wanda magana tana cikin bin nan tabaqat na ibn sa'id da littafin dalailun nubuwa na al-bayhaqi bal يروي ذلك عن ابن عمر يتي انا رويته wannan ma daga ibn umar kama akhrajahu al-khatib fi riwayat an malik kamar da khatib ya kawo wannan magana a littafin ar-riwayat an malik min riwayat sa'id ibn sahl ibn salm ibn qutaybah al-bahili hadathana malik an nafi an ibn umar qala lamma qubida an-nabi sallallahu alayhi wasallam marida thamaniyatan fatufiya li laylatayn khalata min rabi' yace manzo Allah sallallahu alayhi wasallam yayin rashin lafiyan kwanaki 8 ya rasu a rana ta 2 a watan Rabiul Awwal wa nahawhu ma nakalahu at-Tabari an ibn al-Kalbi wa Abi Mukhlaf annahu fi thanihi haka ne Tabari ya kawo daga wannan malaman cewa su ma suna fadan cewa biyu ga wata ne sai ya ce wa anil qawlaini yatanazzalu ma nakalahu ar-Rafi'i annahu asha ba'da hajjatihi 80 yawman wa qila 81 yawman wadannan zantuttukan na karke guda biyu masu cewa daya ga wata ko biyu ga wata shi zai fassara mana abinda aka kawo daga Ar-Rafi'i cewa yana fadan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekai kwana 80 ne da daya ko kwana 80 cir bayan aikin haji shine zai baka daidai da daya ga watan Rabiul Awwal ko biyu ga wata wa amma ala ma zama bihi fi rawda in ko ka dauko abin da yake cikin tafarwatu talibina wa alaihi aljumhur fa yakunu asha ba'da hajjatihi 90 yawman idan muka dauki wacce magana na cewa 12 ga watan Rabiul Awwal ne to sai zama ya rayu kenan bayan aikin haji nan na ban kwana 90 aw ahadan wa 90 ko kwana 91 yace wa kadis tashkal as-suhaili al-imam as-suhaili a cikin ar-rawd al-unuf ya kawo ya girgiza wannan magana wa man tabi'ahu da wanda suka bi bayan shi sun girgiza mene ma zahaba ilayhi al-jumhur wannan magana ta cewa 12 ga watan Rabiul Awwal ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wanda ta shahara ta zama kaman wato abu ne wanda yake mutawatir ko waɗannan cika-cikan malamai su as-suhaili sun girgiza magana min ajali annahu muttafaqu ala anna dhul-hijja kana awwaluhu yawm al-khamis da aka lissafa aka tabbatar da cewa watan dhul-hijja wanda aka yi aikin hajjin ban kwana ta shekara 10 a cikin shi ya faru ne farkon saran al-hamis fa mahma faradat shuhuru as-salast tawwab mu dauka ma cewa watannin guda uku da suka biyo baya wato shi rabi'u shi watan ainihin al-muharram da safar da rabi'ul awwal da suka biyo baya din bayan wannan watan ainihin wato zulhijja din mu dauka dukan su sun cika au nawaqis ko kuma dukan su sun yi lusani sun yi 29 ko sun yi 30 au ba'dhuha lam yase ko kuma a ce wani su yi 30 wani su yi 29 to wannan zancen ba zai inganta ba wa huwa zahirul liman ta'ammalahu duk wanda ya tsaya ya kalli wannan ba zai yi ba indai an ce kwana 90 yayi sannan ya rasu kuma ya rasu 12 ga watan rabi'ul awwal ko rabi'ul awwal ko da a ce zulhijja da al-muharram da safar sun cika 30 to kwanakin ba za su yi haka ba domin daga aikin hajjin in aka ce an yi kwana 30 sannan aka sake yin 30 aka sake yin 30 aka yi 12 a cikin rabi'ul awwal kaga 12 da 30 din safar da 30 din rabi'ul muharram kaga zaka samu 60 kenan da nawa da biyu sai kuma kwanaki 20 waɗanda suke daga aikin haji zuwa ƙarshen wata sai ka hada zasu baka 82 din kenan to kaga babu yadda za a yi zama 90 din kamar yadda malamai suke fada yace wannan kuma zahiri ne a simple arithmetic wa ajaba sharaf ibn al-barizi sai malam asharaf ibn al-barizi wanda ibn hajar ya kawo wannan magana a cikin fatuhul bari sharaful barizi wani babban malami ne shine sharafuddin hibatullahi ibn abdurrahim al-juhani babban malami ne ba shafi'i wanda ya rasu shekara ta 738 kamar da yake cikin tafin al-bidayatu wa nihayatu na ibn kasir shi da ibn kasir din kansa suka kawo amsa bi ihtimali wuqul ashhur thalathati kawamil suka ce ta yi watanni uku duka sun cika ne wa kana ahlul makka wal madina ikhtalafu fi rawti hilal dhul-hijja kuma sai ya zama watakila mutanen makka da madina sun saba wajen ganin wata fara'ahu ahlul makka lailatul khamis mutanen makka suka gan shi daren al-hamis wa lam yarahu ahlul madina illa laylatul juma'a mutanen Madina ba su ganshi ba sai daren Juma'a fa hasalatul waqaf al-waqafatu da haka aka samu ainihin wato abin nan hawan Arfa bi ru'ayti ahli Makka aka yi shi da ganin mutanen Makka kamar yadda shine ya kamata sun marajo ila al-Madinati fa arrahu bi ru'ayti ahliha sannan suka dawo Madina suka ci gaba da safi da tarihin mutanen Madina fa kana awwalu dhul-hijjati al-jum'a wa akhiruhu as-sabt da haka a gurin su farkon zulhijja juma'a karshen shi asabar wa awwalul muharram al-ahad farkon muharram lahadi wa akhiruhu al-ithnain karshen shi zama litinin wa awwalus safari al-thulatha farkon safar wato ya zama talata wa akhiruhu al-arba'a karshen shi laraba wa awwalu rabi'in al-awwali al-khamisa sai zama farkon rabi'ul awwal al-hamis fa yakunu thani asharata al-ithnain sai zama 12 ga wata shine ranar litinin wannan fa duka malamai ne suna kokarin tantance ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu alherin Allah ya kai gare su Allah ya kara manzon Allah tsira da aminci da daukaka wa ajaba al-badr ibn jamaa bi jawabin akhar fa qala shi kuma al-badr ibn jamaa ya bada wata amsa da yake cewa kamar da ibn hajar ya kawo cikin fatuhul bari yace wa awwalu yake cewa yuhmalu qawlul jumhur al-ithnatay ashara layla khalat ay bi ayyamiha fa yakunu mautuhu fil yawm al-thalith ashar yace za a dauki cewa suna nufin dare 13 da ranan nakin su sai zama dare 12 da ranan kun sai zama kenan 13 ga wata ne domin idan aka bin safin keke da keke zai zama 12 ga watan ba litinin din bane sai in an bocin tawilin da ibn hajar da ibn kasir ya kawo sai zama 12 ga watan lahadi ne to sai a ce 12 ga wata tare da ranakun sai zama 13 ga wata ne wanda shine litinin yace wa tufradu ash-shuhur kawamil kuma sai a dauka watannin sun cika ne ba su yi lukusani ba fa yasuhu qawlul jumhuri da haka za a inganta wannan magana ta jumhur wastab'adahuma shaykhuna sai ibnu sai sahawi yace malamin mu ibnu hazir yace waɗannan amsoshin guda biyu duka suna nisa da a karbe su yace li mukhalafati thani istilaha ahli lisani saboda wannan amsar ta al-Badr ibn Jama'a ta saba wa abinda aka sani daga malaman harshi fi qaulihim domin suka ce li santai ashara suka ce kwana 12 fa innahum la yafhamuna minha illa madiyil layali ba a fahimta komai sai wucewan daren raki ba sa nufi da ranaku domin da dare ake lissafin watanni wa yakunu ma urikha bidhalika waqi'an fil yawmi thani ashara abinda suka ambata zai zama suna nufin wato abin ya faru a wunin 12 bayan wucewar dare na 12 ba wai 13 ba yace walistil zamihima ma'an tawali arba'ata ashhurin kawamil saboda kuma na faɗi wannan magana to sai an ce kenan watannin nan guda hudu da Zulqa'ada da Zulhijja da Muharram da Safar dukkanin su sun zo ne sun cika 30-30 domin mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Madina zuwa aikin Hajji ranar Asabar 25 ga watan Zulqa'ada to kaga idan ya zama mutanen garin Madina sun ga watan Zulhijja daren Juma'a to sai zama Zulqa'ada shi ma ya cika kenan to sai an yi wannan tawilin sannan za a yi fadan wannan magana yace ma'a jazmi Sulaiman at-Taimi ahadu thiqat kama fi riwayat kama rawahu al-Baihaqi fi ad-Dala'il bi sanadin sahihin bi anna ibtida'a maradin nabi sallallahu alaihi wasallama kana yawm as-sabt ath-thani wal 20 min safar tare da cewa kuma ya tabbata Abu Sulaiman abunnan Sulaiman at-Taimi ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke thiqatu kamar yadda yake cikin tafsirin dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi ya kawo cewa ya tabbata labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya fara rashin lafiya ne a ainihin wato 22 ga watan Safar ku ji wannan jama'a ranan Asabar 22 ga watan Safar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fara rashin lafiya wa mata yawmal ithnaini lailataini khalata min rabi'in ya rasu a ainihin ranar litinin 2 ga watan rabi'un al-awwal da aka an kan lissafa Asabar ya fara rashin lafiya an ce 22 suka ce Asabar Lahadi litinin talata Laraba Alhamis Juma'a Asabar Lahadi litinin zai baka kwana 10 kenan ko shine 22 da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 to da 9 nan sai kuma aka shiga daya ga wata biyu ga wata shine ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu idan ka lissafa zai baka wannan lissafin keke da keke daga Asabar 22 ga wata Lahadi 23 Litinin 24 Talata 25 Laraba 26 Alhamis 27 Juma'a 28 Asabar 29 sai aka ga wata sai zama Lahadi daya ga wata Litinin biyu ga wata kaga shine kwana 10 kenan wannan shine tarihin abin da ya faru keke da keke na rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyu ga watan ainihin wato Rabi'un al-Awwal wannan shine abin da arithmetic zai bayar wazalika yaqtadi anna safaran kana naqisan wannan yana nuni ga cewa safar yayi lusani yayi 29 wa anna awwalahu kana yawm as-sabt farkon shi ya zama ranar Asabar wa nahu ita da muni kauli awwalihi sabt da kuma abinda zai kara tabbatar da cewa Asabar din ita ce ranar da ainihin wato watan Safar ya kama ma fil magazi abinda zai a cikin kitabul magazi li abi mish'arin am Muhammad ibn Qais annahu kala ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-arba'a li 11 baqiyat min safar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ainihin rashin lafiyarsa a lokacin da watan Safar yake 14 ranar Laraba ila an kala har zuwa inda yake fada a doguwar riwaya inna hushtaka 13 yawman ya rashin lafiya na kwanaki 13 wato yawmal ithnaini ya rasu ranar litinin lailataini a dare na biyu wato ranar biyu khalata min shahr rabi'il al-awwal wanda bayan a cikin rabi'il al-awwal wannan yana cikin tabaka da ibnu sa'id da kuma littafin wato dalailun nubuwa na al-Imam Baihaqi sai yake cewa wala yumkinu an yakuna awwaluhu sabta illa in kana bil hijjati wal muharrami naqisani bai yuwa a ce watan Safar ya zama wato farkon dayan shiga wata ya zama asabar sai in zul hijja da muharram su ma sun yi lusani wa zalika yastalzimu naqasa salasati salasati ashhur mutawaliya wannan yana tabbatar da watanni guda uku da zul hijja da al muharram da safar duka sun zo 29 wanda kuma shine asali inna masharu tis'un wa 20 kala sai yace wal mu'tamadu abinda za a dogara da shi ma qalahu abu mikhnaf wa man wafaqahu abu mikhnaf da shi da wanda suka dace da shi shine abinda za a dogara da shi mimma rajahu suhaili abinda suhaili ya goyi baya annahu fani shahri rabi'il al-awwal cewa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyu ne ga watan rabi'ul al-awwal wa ka anna lafza shahr yace to wata kila yayi cewa lafazin shaharu shinun ha'ur ra wiyira shine aka lalata shi aka canza shi wajen rubutawa bin awwali qa'ilin daga wanda ya fara fada sai zu fasara sai zama asharu tani mai kun tani rabi'ul awwal sai zama tani ashara rabi tani ashara mai kun tani shaharu tani shahri rabi'il awwal sai kuma tani ashara rabi'il awwal واستمر الوهم بذلك لاقتفاء المتاخر بالمتقدم بدون تامل ابن نذر yace shikenan sai kuma aka ci gaba tafiya akan wannan kuskure saboda na baya suna tabin na gaba da su kamar yadda ya faru wannan magana ita ce magana ta dace da kimiyya ta ilimi da haka ibnu hajarin Allah ya gafarta mishi da yake malami ne mai kwanduwa sai da wannan shi ya warware duka wannan magana wannan magana da muke kantawa daga littafin sahawi shi ma ya dauko ne daga ibnu hajar idan ka koma fathul bari mujallad 8 zaka same ta da keke da kekenta da makarakare da sahawi ya gama ka wannan magana sai ya ce qultu ni ma sai nace wa huwa wa in sabaqahu shaykhuhu almusannifu ila almayl ilayhi wa dhann alghalati yace wannan magana da ibnu hajarin yake fada ko da yake malamin sa iraki kenan shi kuma ya gabace shi zuwa ga karkata zuwa gare ta a cikin sharhin da yema wannan littafin tafsira kenan wa zannil ghalat da kuma tunanin cewa lalle akwai wannan kuskura lakin min jatin ukhra fa innahu qala dai kuma ta wani bangare shi kuma sai yace wa indi anna man qala sani ashara ghalita a gurina inji sahawi inji iraki wanda yace ranar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ne ga wata to wanda ya kuskure min al-maulid ila al-wafati ya kuskure a wajen haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma kuskure a wurin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa fa huwa muta'azzirun min haythu at-tarikh domin bai yiwa a tabbatar da magana a tarihance illa al-mahmal al-madi lahu ma khadshi sai an dauki waccan magana ta Ibn Kathirin da ta su abin Badru wanda kuma akwai inda za a ya kushe ta a kuskuranta da ita mustalzamun wanda wannan zai tirsasa a ce litawalil ashhuri thalathati fil naqs a ce duka watannin guda uku da zulhijja da almuharram da safar duka sun zo abin nan wato a gajerance wato sun zo a lusani wa kalamuhu awwalan mushirin bit tawqquf fi zalika da kuma yayi magana da take nuna wato kamar ya dakata bi ainihin wato tantance ta ba to kaji wannan fa shine zancan sai ya ci gaba da cewa wa amma ma rawahu ibn sa'id bin tariqi umar ibn ali ibn abi talib qala ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawm al-arba'a ila laytin baqiyat min safari manzan allah sallallahu alaihi wasallama yayi rashin lafiya a daren talat litinin a daren laraba wanda shine dare na karshe a safar fashtaka salasa asharata layla yayi rashin lafiya kwana 13 wa mata yawm al-ithnain ya rasu ranar litinin lifnatai asharata madat min shahr rabi'il al-awwal wanda shine 12 ga wata kamar yadda yake cikin tabaqatul kubra na ibnu sa'id yace fa mushkilun wannan magana tana da rudani listilzamihi an yakuna awwalu safarin al-arba'a domin zai tirsasa cewa a ce safar din farkon shi laraba ne wa zalika ghayr mutabiqin li kauni anna awwal al-hijja al-khamisa mahama furidat al-ashhur al-thalatha domin wannan ba zai dace da abin da ya faru na cewa zulhijja na shekara ta 10 ya kama ran al-hamis ne dan bi yadda kai ka cika da watannin nan ba zai baka a ce safar ya fara ya kare laraba ba وكذا قول ابن حبان وابن عبد البري ثم بدأ من مرضه الذي مات منه يوم الأربعاء الليتين بكيتا من سفر يقتدي أن أول سفر الخميس وهو غير مطابق أيضا وأن يتما بذات يوبا بعد ذلك أينهم واتو كربيتا wannan ita ce wannan sune mangan da ya kamata mutun ya sani kuma wannan shine tahqiqin cewa lalle biyu ga wata ne ba sha biyu ga wata ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya kara manzala sallallahu alaihi wasallam daraja da daukaka da wasila da fadila Allah kuma ya sa mu cikin cetansa to haka malamai kuma su maganganu game da tsawon rashin lafiyar nasa wasu suna ganin abin nan ne kwanakin da ya rashin lafiyar an yi maganganu akai Allah ubangiji ya kara mishi daukaka da daraja da wasila da fadila Allah ya kara mishi daraja a duniya da lahira wa qubida a masalasa ashratin yace to sai kuma wa qubida an karbi rayuwar rasuwa ta faru ga salasa ashratin a shekara ta 13 attali wanda ke biye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen halifanci da rasuwa shine wane yace ar-rabi attali ar-rabi wanda yake abin yarda abun yarda a wurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mine na kware duka sun yarda da shi sayyidina Abubakar Siddiq na radiyallahu anhu ya rasu a shekara ta 13 cikin watan Juma'a al-Ula kamar yadda al-Fallasu ya fada a cikin tarihu Dimashq yazo haka Ibnu Hazm haka Ibnu Salah ya tabbatar shi ma da kuma al-Mizzi wasu kuma sun ce Juma'a al-Akhira ne Juma'a al-Akhira kamar yadda Ibnu Hibban da Ibnu Abdul Barr suka kawo da zahabi a cikin al-Ibar wasu kuma sun faɗo su magaru waɗanda ba wannan ba wallahu ta'ala alam ya mutu shi ma sayyidina Abu Bakar cewa shi ma shahidi ne saboda ya tabbata kamar da Ibnu Sa'adin ya kawo daga Ibnu Shahabin Zuhri cewa sayyidina Abu Bakar da shi da wani likita din nan na Larabawa Al-Harith ibn Kalada tabibul Arab sun zauna suna cin wani fatan nama sai suna cikin ci sai shi wannan bawan Allah yace ma sayyidina Abubakar cire hannunka an sanya wani inna wallahi inna fiha lasummu sanatin a cikin wannan abincin wallahi an saka wani guba wanda sai an shekara zai kashe ka aka ce falam yazala alilaini hatta mata inda kira'is sanati fi yawmin wahidin basu gushe ba basu lafiya suka mutu a shekara bayan shekara guda rana guda wannan ya tabbata a cikin tabaqatul kubra na Ibnu Sa'd kuma shi ma aka rufe shi tare da wato abokin shi sahibin shi a dakin Aisha radiyallahu anha sai malam ya ci gaba da cewa wali thalathin ba'da 20 sannan kuma wa mata li thalathin sayyidina Umar dan Khattab Umar ya rasu shekara ta 23 shekara ta 3 bayan 20 a ƙarshen ranar ta Zulhijja babu sabani game da haka aka rufe shi a daya ga watan Muharram na shekara ta 24 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-Fallasu ya fada haka Mizzi shi kuwa da Ibnu da Imam Az-Zahabi kamar yadda yake cikin al-Ibar yake cewa an kashe shi ne abin nan uku ko hudu da suka kwanaki uku da suka saura a watan Zulhijja to wannan abin da yake nufi ran da aka taka mishi makamin kin yanda wannan Abu Lu'lu ya taka mishi makamin shine wannan kamar da yake tabbatacce a cikin Sahih Bukhari dan haka za dauki maganar shi ma Ibnu Abi Dunya daga hadisin Asal Ibnu Sa'id al-Sa'idi da yake cewa kamar da yake cikin littafin shi Al-Khulafa da ya kawo cewa tufi Umar yawm al-arba'a li arba'i layalin baqina min zulhijja wato ma'ana ran da aka zabga aka zindima mishi makamin kenan sai malai ya ci gaba da cewa wa khamsatin ba'da salafina to haka nan kuma wato shekara ta 35 a watan Zulhijja har ila yau gadar tana ganin wannan tunda awa ɗaya tayi bari mu bar shi iyanan sai mu tashi wa khamsatin ba'da salasina din wa khamsatin ba'da salasina shi za mu tashi insha Allah game da sayyidina Usman kenan radiyallahu anhu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته